Mama da 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 kaner baba mama dada mare mara gamadale darani baba mama gaga re gaza mandna pule kele
pare dare dare baba mama gaga mama bane jane baba dene zara re baba mama gaga.